wasannin da aka buga na gasarcin kofin zakarun nahiyar Turai UEFA Champions League na shekarar 2017 zuwa 2018 a matakin wasan rukuni zagaye na ƙarshe a jiya kungiyar kwallon kafa ta Manchester United a rukunin A ta doke kungiyar kwallon kafa ta CSK Moscow kwallo 2-1 sai Benfica wannan rukuni ta saka shi hannun Basel da kwallo 2 ne ban haushi wannan rukuni dai Manchester United take da ragaman da maki 15 sai Basel take mataki na 2 da maki 12 CSK tana mataki na 3 da maki 9 Benfica tana mataki na 4 ba tare da maki ba rukunin ba ko bayamuni ne ta lallasa PSG da kwallo 3-1 Celtic ta saka shi hannun Anderlecht da kwallo 1 ne ban haushi wannan rukuni PSG take da ragaman da maki 15 sai bayan take mataki na 2 da maki 15 ita ma sai Celtic da ke mataki na 3 da maki 3 Anderlecht tana mataki na 4 da maki 3 yayin da rukunin cha kuwa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta tashi canjar 1-1 da kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid Roma gida ta samu nasara kan Karabakh da kwallo 1 ne ban haushi wannan rukuni dai kungiyar kwallon kafa ta Roma tana mataki na 1 ne da maki 11 sai Chelsea take mataki na 2 da maki 11 Atletico Madrid kuwa tana mataki na 3 ne da maki 7 sai kungiyar kwallon kafa ta Karabakh kuwa take mataki na 4 da maki 2 sai rukunin da ita kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta doke Sporting da kwallo 2 da babu sai kungiyar kwallon kafa ta Olympiacos ta saka shi hannun Juventus da kwallo 2 da nema a wannan rukuni dai Barcelona take jan ragaman da maki 14 sai Juventus take mataki na 2 da maki 11 Sporting tana mataki na 3 ne da maki 4 sai kungiyar kwallon kafa ta Olympiacos take mataki na 4 da maki 1 bayan kammala wasan an bayyana sunayen kungiyoyi guda 8 da suka samu nasara zuwa wasan zagaye na 16 akwai kungiyar kwallon kafa ta Manchester United daga rukunin ba da kungiyar kwallon kafa ta Basel a rukunin da kuwa kungiyar kwallon kafa ta PSG da kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich sai rukunin cha inda kungiyar kwallon kafa ta Roma da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea a rukunin da kuwa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ne da Juventus a yau za a kuma ci gaba da fafatawa a sauran wasannin na rukunin wacce ba kare ba na gasarcin kofin zakarun nahiyar Turai din inda za mu fara da rukunin E kungiyar kwallon kafa ta Morebo a yau za su fafata da Sevilla sai Liverpool a kasar England su fafata da Spartak Moscow ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Shakhtar Donetsk za su fafata da Manchester City ne a rukunin F sai Feyenoord su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Napoli rukunin G kuwa kungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig ne za su karbi bakuncin Besiktas sai kungiyar kwallon kafa ta Porto su fafata da Monaco yayin da rukunin H Real Madrid kungiyar riƙe da ragaman kofin a shekarar da ta wuce za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund sai kungiyar kwallon kafa ta Tottenham su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Apple Nicosia za a buga wasan ne daga misalin karfe 9 saura kwata na dare agogon Najeriya Niger Kamaru da kasar Chari a bangaren sai cinikayya kuwa wato sai da sai wani wasan kwallon kafa ta duniya wanda za a bude a watan Janairu ne horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Jose Mourinho ya ce zai kashe kuɗi kimanin fam miliyan 80 domin sayan ƴan wasa a watan Janairu mai kamawa amma kuɗaɗen za su samu ne ta hanyar sayar da ƴan wasansa guda biyu Luka Shaw da kuma Mathew Darmian ɗan shekara 28 da haihuwa mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Scotius ɗan shekara 25 da haihuwa zai iya yin watsi da sabunta contractinsa a kungiyar ta Chelsea ya kasance cewa ba zai ana ganin dan wasan ba zai ci gaba da zuwa kungiyar ba ko da za su kara mai albashi kamar na mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United David De Gea daga kungiyar kwallon kafa ta Madrid ta nuna sha'awarta ne na ganin taso dan wasan Chelsea Eden Hazard daga kungiyar ta Chelsea domin ya taimaka wa dan wasan da Cristiano Ronaldo a kungiyar kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta ce a shirye take da wajen sayar da dan wasan ta Theo Walcott dan shekara 28 da haihuwa wa tsohuwar kungiyarsa ta Southampton ko West Ham shi ko Lionel Messi ya yi kira wa kungiyarsa ne ta Barcelona da ta jingina batun sayan dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Liverpool Philippe Coutinho ya ce ta mai da haka mata ta mai da hankalinta ne wajen ganin ta nemo mai tsaron baya wa kungiyar shi kuwa mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City Pep Guardiola ya ce ya dawo kan bakansa na ganin ya ɗauko ɗan wasan nan na kungiyar kwallon kafa ta Arsenal mai suna Alex Sanchez iya abin da ya sauka kenan a labarin wasannin namu na yau daga nan dandalin biyoyi huta lafiya.